da 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 Blue skies smiling at me, nothing but blue skies.